أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci na An-Nur don tafsirin Qur'ani a nan Wusaitu Abuja bisa ga horewa da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu ko kuma za mu kammala karatu a bada insha Allah ta'ala muna masu farawa da kaskantar da kai da miƙa kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya sa abubuwa da muke karantawa su zama hujja gare mu ba hujja akan mu ba Allah shi ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da aikata daidai muna ƙara kaskantar da kai da miƙa kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu a cikin bayin da aka gafarta musu a wannan wata mai albarka ina fatan daren jiya ba yi asararsa ba idan an ci riba insha Allah ta'ala akwai dukkan alamu da ake iya gani Allah shi ya san tabbas amma dai akwai alamun cewa daren da muke ta nema da alamar sa a daren jiya ba ni da yakini tunda ba wahayi ake mini ba muna aiki da alama ne alaman da aka karantar da mu a sunna mun ga mafiya yawan su sun bayyana muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala idan shine daren Allah ya mana gyadar dogo samanta yaya kasanta yaya tsakiyanta yaya ya sa mu a cikin bayin da aka karbi addu'o'in su aka gafarta musu bukatun zunuban su kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya sa amana budget na alkhairi a wannan shekara din wanda ya zauna daman fiha yufraqu kullu amrin hakim a daren ake budget din shekara wanda ya kwanta ya tabbaci sai a ce bai da bukata sai a mar budget din kunun tsamiya da kanwa na shekara guda saboda shi ya jawo kansa tunda an zo ko ministry kake da shi ko farastatal ba ku rubuta proposal na budget ba aka muku ai ba ku cika kai labari ba to sai a ce a sa masa bogo ainihin kunun kanwa kamar bokiti 77 misali to saboda bacci yake Allah subhanahu wa ta'ala ya samu wange lafiya kamar da jiya na fara ba dole ne yau sai mun bude Qur'ani batun da shine darasi na 27 a wata na Ramadan da hijira shekara ta 1437 babu laifi mai aiki da dama din mu tunatar da juna akan Qur'ani shi kansa wanda muka yi ta karatu akan sa tsawon kwanaki 26 yau kwana na 27 don haka yar takaitacciyar nasihar da zan mana akai shine magana akan mu karanta Qur'ani gabanin araba mu da shi bima'ana read the Qur'an before it is taken away from us mu karanta Qur'ani kafin lokacin da za a raba mu da shi yazo me iya yiwa ne tunda akwai karancin lokaci ba ci gaba da magana da yare biyu gurgurdan abin da ya sauka ga yan uwa da ba su jin Hausa din kamar yadda aka saba a cikin suratul Furqan Allah subhanahu wataala ya ja hankalin mu bisa ga abin da Annabi Muhammad tsira da aminci sabbata a gare shi yake complaining na mutane da suke kaurace wa Qur'ani a ran madoba cikin suratul Furqan aya ta 30 Allah ya ce
a'udhu billahi samii'il 'aliimi minash shaytaanir rajiim bismillah
yace wa qala ar-rasul manzon Allah yace ya rabbi ya mahalicina inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura lalle mutane na sun rike qur'ani abun kaurecewa a qaida Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da qur'ani ne don a karanta shi a cikin watanni 12 yadda muka karanta shi a ramadan haka ake so mu shagaltu da karanta qur'ani a cikin sha'aba a cikin shawwal zulqa'ada zulhijja shekara ta shigo sabuwa mu karanta cikin almuharram safar rabi'ul awwal zuwa da makamantan su a watan ramadan musulmai da dama na kokari za ka ga kowa da copy na qur'ani iya rike da shi yana karantawa babu dare babu rana muna kokari ana karanta qur'ani a tarawihi ana saukan qur'ani a cikin sallan tahajjud ana saukan qur'ani a wasu masallatan a bangaren tafsirin ma akwai manyan masu tafsiri da suna iya sauke qur'ani a cikin wata guda gaba daya ayi fassarar sa tun daga suratul fatiha har zuwa minal jannati wan nas akwai duk waɗannan ana yin su amma bayan ramadan ya kare kashi 99 cikin 100 musulmai shikenan alaka su da qur'ani idan ya koma ya ajiye shikenan kuma sai Allah ya kai ramadan mai zuwa idan akwai nisan kura in akwai nisan kwana sai Allah ya kai ramadan mai zuwa amma mutane kadan ne suke karanta qur'ani a ramadan suke karantawa a kuma watan da ba ramadan ba Allah subhanahu wa ta'ala has revealed the qur'an for us to read it in the month of ramadan and the same to read it in the same time in the month of Shawwal, Zulqa'ada, Zulhijja. The secret behind the revelation of the Quran is not for us only to recite it or to engage in its recitation and interpretation of its meaning only in the month of Ramadan. It is Allah subhanahu wa ta'ala who revealed the book and he commands Muslims to read the Quran at any point in time. So it is not only in the month of Ramadan. And that is why our beloved Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam complained to his Lord in Surah Al-Furqan verse 30 by saying, وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهَجُورًا And the messenger said, Oh my Lord, my people have deserted this Qur'an, meaning that they avoided its recitation. Meaning he was complaining that Muslims were reciting the Quran at some point in time and neglecting it in some point in time. So Allah subhanahu wa ta'ala revealed the Quran for us through it, to read it throughout our life, not only in the month of Ramadan. So she has a Annabi Zirada Aminti Sabbata Agade Sheke complained to wa Ya Rabbi, oh my Lord. Inna qaumi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura. Mutane na sun rike wannan Qur'ani abun kauracewa. Baya ga wannan karanta Qur'ani albarkar da Allah yake bamu a Ramadan a wannan Ramadan idan mun karanta Allah subhanahu wata'ala zai bamu wannan albarka ba a Ramadan ne kadai ba akwai hadisi da yake ingantacce a cikin Sahihul Jami' hadisi na 2329 annabi tsira da aminci sabbata a gare shi ya gaya mana darajar mutum a lahira ko ya shiga aljanna ya ta'allaka da quantity na ayoyin da ya haddace ne da kuma aiki da ya da qur'ani yace yuqalu li sahibil qur'an ikra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhir suratin taqra'u biha idan mutum ya shiga qur'ani ma abocin qur'ani sai a ce masa a matsayinka na ma abocin qur'ani mai karanta shi ikra a karanta qur'ani wartaqi haura ka ci gaba da karanta qur'ani kana haurawa baya ga wannan sai a ce kaman yadda kake karanta shi a duniya matsayinka aljanna kana haurawa sama ka'ida aljanna ana hawa sama dadin ta na karuwa ana maka promotion daraja da karuwa sai a ce ayar karshe da ka karanta anan ne masaukinka aljanna wanda yake da tilawan dukkan ayoyin qur'ani 1600 da yan kai zai haura ne gaba daya har sai ya je kololuwar aljanna sai ya tsaya saboda yana tilawa din amma wani abun da ya iya kawai fatiha ne kuma itan ma babu tajwidi haka sai kula uzu bi rabbil falaki kula uzu bi rabbin nas dan kadan kadan yana farawa kikinan sai ya ce tilawa ta kare eh to tsaya a wurin In a hadith which has been authenticated by His Eminence, Sheikh Muhammad Nasir, may Allah have mercy on him, in his book Sahihul Jami, hadith number 2329, our beloved Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam says, On the day of Qiyamah, it will be said to the companion of the Quran, Ikra, read, meaning read the Quran, wartaqi, and ascend, and advance in status.
كما كنت ترتل في الدنيا as how you used to recite it in the world, meaning that you will be asked to read the book of Allah subhanahu wa ta'ala. As you are reciting, you will continue ascending, your position will be advanced, you will be, your position will be integrated in Allah's paradise. ورتل كما كنت ترتل في الدنيا as how you used to recite it in the world. فإن منزلتك, your status in the آخر آية تقرأ بها, will be the last verse you recite, meaning that as you recite, you will continue ascending, you will continue ascending in Allah's paradise. Are you following? You will continue advancing in Allah's paradise. The last verse you recite is where your position, your status will be terminated. This is what our Prophet says. And this encourages Muslims to engage in Quranic recitation day in, day out, not only in the month of Ramadan. A cikin hadisi baya ga wannan, Annabi tsira da aminci tabbata a gare shi, wanda yake muttafaqun alayhi, Imam al-Bukhari da Muslim duka suka ruwaito shi, cewa Annabi tsira da aminci tabbata a gare shi yace, masalul ladhi yaqra'u al-Qur'an wa huwa hafizun bihi, wa fi riwayatin wa huwa mahirun bihi ma as-safara al-kiram al-barara. Duk wanda yake iya karanta Qur'ani kuma ya goge a karatunsa, a Qur'ani zai kasance tare da as-safara al-kiram al-barara, mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala masu daraja, masu nagarta, waɗanda suke rubuta umarnin da Allah subhanahu wa ta'ala ya basu, wato gogaggu wajen iya rubutu. Idan har ka iya karanta Qur'ani, Ibn Hajar rahimahullah yake cewa gobe kiyama a aljanna kana cikin rifka ne, kana cikin company na mala'iku ne, ba ma wai sai cikin mutane ba, cikin mala'iku zaka iya zuwa kai rayuwa aljanna. Sai Annabi tsira da aminci tabbata a gare shi yace, amma wanda yake karanta Qur'ani wa yata ta'ata, yana karantawa dan dagaji ne bai iya ba, Annabi tsira da aminci tabbata a gare shi yace, lahu ajran, iya da lada biyu, ladan farko na wahalan karatu da yake sha, lada biyu kuma na karatun da yake yi. Our Allah's messenger, peace and blessings be upon him, says in a hadith which is agreed upon by Bukhari and Muslim, may Allah have mercy on them, he said that مَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهُوَ مَاكِرٌ أَوْ حَافِظٌ بِهِ, a parable of a person who recites the Quran, وَهُوَ مَاكِرٌ بِهِ, with expertise, مَعَ السَّفَرَ الْكِرَامَ الْبَرَرَ, will be in the company of a the noble and righteous angels, meaning the noble and righteous scribes of Allah subhanahu wa ta'ala. But a person who recites the Quran with difficulty, he has double reward, one for the recitation and two for the difficulty in its recitation. So a kowane hali mutum ya samu kansa riba ne, in ka karanta Qur'anin daidai gobe kiyama matsayinka zaka shiga cikin mala'iku ka rayu aljanna. Idan kuma kana yi kana ciccizawa, lada biyu ake baka, ladan karatu cikakken lada, kuma sai a ce wahalan da yake sha na koyanta da baki bai iya ba, kara masa lada akan wannan. In an ce lada biyu ba wai kwaya biyu ba, a dukkan leta ɗaya harafi ɗaya Qur'ani lada goma ne, sai dai za a ninka maka ladan double ake nufi, wannan ladan gaba ɗayansa na karatu, na biyu kuma na wahalan da ka sha. Baya ga wannan, bayan mun shagaltu da katun Qur'ani, sunna ta karantar da mu, mu dage wajen karantar da ƴaƴanmu su damu da haddan Qur'ani, mu riga creating time muna karantar da su Qur'ani. A cikin hadisi, a cikin silsila sahiha, hadisi na 2829, Annabi tsira da aminci tabbata a gare shi yace mana, man qara al-Qur'ana wa ta'allama wa amila bihi ulbisa walidahu ulbisa walidahu mahadha tajan min nuri, ulbisa walidahu tajan min nuri dawuhu mithlu dawi shams wa yuksa walidahu hullataini la yaqumu bihima dunya fayaqulan bima kusina hadha fayuqal bi akhdhi waladikum alquran. Annabi tsira da aminci tabbata a gare shi a cikin hadisi a silsila sahiha na 2829, yace gobe kiyama wanda ya karanta Qur'ani na farko, na biyu kuma ya koyi ma'anan Qur'ani, sannan na uku kuma ya yi aiki da Qur'ani, waɗannan su ne sharuɗa uku, ya koya ya san ma'anarsa ya yi aiki da shi, wannan shi ne hanyar tsira. A koya a san ma'anarsa tafsirinsa bayan an haddace, sannan a yi aiki da shi. Annabi tsira da aminci tabbata a gare shi ya ce gobe kiyama za a zo da babarsa da babansa, sai a tsaye da su a filin kiyama, sai a kawo musu taj, shi ne abin da ake sawa irin na sarauta a kan nan, amma na haske crown kenan. Za a dora musu crown a kansu gobe kiyama. In aka dora musu na yabo mai haske, annabi ya ce haskensa ya kai hasken rana. Inda babu rana a duniya aka tsaye da su aka sa wa babarsa da babansa, ya wadatar kamar yadda rana ke wadatar da mu. Baya ga wannan, annabi tsira da aminci tabbata a gare shi ya ce ana cikin wannan hali, sai a sake zuwa a tufatar da su da kullataini, wato riga kamar ta sama da ƙasa, kamar wando da riga na isa, ko zani da riga, yadda duka duk fasara ya ɗauka. Bi ma'ana abin da ke nufi tufafi guda biyu, da ɗaya ke rufe sama ɗaya ke rufe ƙasa, sai a saka wa iyayensa nan. In an saka su, annabi ya ce wannan riga da ake sawa na sama da ƙasa guda biyu, annabi ya ce darajarsu tafi duk ni'imar da ke cikin duniya, duniya da abin da ke cikinta. Bi ma'ana babu wani abin da zai iya ikwaitun wannan darajar a gaba ɗaya duniya, wannan tufafin da ke jikin mamarsa da babansa. Iyayensu yi ta mamaki su ce me muka yi aka tufatar da mu wannan? Me muka yi aka tufatar da mu wannan? Sai a ce saboda ɗanku ya koyi Qur'ani. Dalilin koyon Qur'ani Allah ya tufatar da ku wannan. In a hadith which has been authenticated by His Eminence Sheikh Muhammad Nasir in his book As-Silsila As-Sahiha, hadith number 2829, our beloved Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam says, man ta'allama man qara' al-Qur'an, whoever recites the Qur'an, wa ta'allama, and he learns it, meaning that he tries to understand the teachings of the Qur'an, wa amila bihi, and he tries to act upon the teachings of the Qur'an. These are the three conditions. One, he memorizes the Qur'an by heart. Two, he tries to understand the meaning of the Qur'an. And three, he implements its teachings. These are the three conditions that are very essential indeed. If these three conditions are fulfilled, on the day of Qiyamah, his parents, meaning his mother and father, will be brought before Allah subhanahu wa ta'ala, and they will be covered, they will be given a crown, a divine crown, that the Prophet says whose light is will be equivalent to the light of the sun. And at the same time, his parents will be given a cloth, or rather two garments, to cover themselves, to cover their body, to wear them. And they will be surprised, they will be flabbergasted, they will ask, why are we given this treatment, this VIP treatment in the hereafter? They will ask, and they will be told, بِأَخَذِ وَلَدِكُمَ الْقُرْآنِ, because your child grasped the Quran in this world. Meaning your child memorized the Quran by heart in this world. That is the treatment that our parents are going to receive on the day of Qiyamah, as long as we fulfill these three conditions. One, we memorize the Quran by heart. Two, we try to understand its meaning. And three, we implement its teachings. As long as these three conditions are fulfilled, inshallah, our parents on the day of Qiyamah will receive a divine VIP treatment. And may Allah subhanahu wa ta'ala give us the ability to partake and fulfill these three conditions. Waɗannan sharuɗa suna da muhimmanci guda uku mu cika. Shi yasa bayan mun karanta Qur'ani, sai mu dage mu ga ƴaƴanmu ma suna shagaltuwa da karanta Qur'ani da kuma sanin ma'anan Qur'ani. Babban inda gizo ke saka a yanzu shine ba karanta Qur'anin ma da sanin ma'anansa ba, aiki da Qur'anin. Wannan kuma shi yafi komai wahalar da al'umma a yanzu. Idan ka duba rayuwar da musulmai ke ciki, matsala kwaya ɗaya za ka ɗauka. Idan ka ɗauki waɗanda suke IDPs a yanzu a Borno State, a Yobe, a Taraba, a Adamawa misali, a Bauchi da makamantansu, idan ka duba musulmai arzikin da suke da shi, ba za ka iya dada cewa waɗannan musulman lalle sun yi imani da Allah ba. Akwai 'yan uwa da suka je IDPs nan da muke magana, An samu kaman committees guda biyu, akwai One Umma da kuma ICICE karkashin wannan masallaci na An-Nur. Suka hada taimako a watan Ramadana, suka tashi takanasta Abuja, suka tafi zuwa ga Maiduguri, suka je har Bama. Kusan duk waɗanda suke tawagar babu wanda bai kuka ba saboda abin tausayi da ya gani. Iyaye ne zaka ga mata da yara kanana, jikinsu ya bushe, kana ga kashin su a fili saboda ba su da abin da za su ce. Jikinsu ya bushe, kashi kake irgawa a fili saboda ba su da abin da za su ce. Amma a wannan hali musulmi ɗaya zai iya ɗaukar naira miliyan tare kake yau kansa ya je umra ya huta. Amma bai tunanin wannan al'umma halin da take ciki. Ka duba wani irin misplacement of priorities. Mutum zai iya ɗaukar kuɗi ya kashe, to wanda ma ya je umra fa an yi sa'a ne, wani a daidai lokacin nan kasar Turai yake zuwa don ya huta, kuma ya sabon Allah ya kashe miliyoyin kuɗi ya dawo, amma bai tunanin wani hali musulmai ke ciki. Abinda suka gani a IDPs din nan a cikin jihar Borno kadai aka samu yara ƙanana 'yan shekara 2, 3, 4, 5, 6, 7 da makamantansu, waɗanda kusan marayu ne, da damansu babu uwa babu uba, suna watsa a wurin ba su san kowa nasu a duniya ba, mutum 45,000. Yara daidai guda 45,000 a wurin aka same su, a cikinsu majority ba su ma san uwa da uba ba, duk su da su a wurin. Suna watsa a wurin ba su san kowa nasu ba, kawai a kawo abinci su yi wa su ci su koma su kwanta. Ba a maganan karatun Qur'ani, ba a maganan karatun zamani, ba a maganan ba su tarbiyya ta addini, kawai a zube suke, kuma kana ga za su tabbata a wurin a haka? Ba ka zaton idan ba mu ɗauki nauyinsu ba wannan wani time bomb ne da zai fashewa ya halaka al'umma gaba ɗaya? Yaro ya tashi babu uwa babu uba, ba a karantar da shi Qur'ani, babu karantar da shi sunna, ba mai karantar da shi alwala balle ya koya mar sallah, ya tashi a walakance a cikin halin kaskanci, kuma ya barka hankalinka ya kwanta nan gaba? Suna zaune an yi tent, haka ake musu na langa-langa, kwano zinc ake yi, wasu ma sun lalace. Wannan zafin rana za ka ga mace a ciki tana azumi, zafin ranar nan haka yake dukanta, ta fito zufa na zuba a jikinta, in ta fito waje zafi ta koma ciki kuna. Wannan kuma shine an mata gata, ita ta yi sa'a ma ta samu tanti na zinc tana rayuwa a cikinsa. Bamu tunanin dukiyar da Allah ya bamu amana zai tambaye mu gobe kiyama? Mu duba abin da Allah ya gaya mana aya ta ƙarshe a ranma a cikin suratul qital. Me Allah ya ce akan taimakon addini? Akwai takarda da aka kawo ya dan yi summarizing tafiyar da ƴan uwa suka yi da abin da suka yi detailing ga tanan akan abin da ke faruwa a IDP. Report ne na One Umma da kuma ICICE na nan masallaci center da ke wurin nan. Idan mutum zai karanta wannan report din, bil haqiqa idan dai yana da imani, in bai kuka da kwalla ba zai da zuciyarsa. Halin da ƴan uwan musulmai suke ciki, kuma dukkanin su yadda kai yadda da Allah daya sun yadda da shi. Yadda ya kai da Annabi Muhammad manzon Allah ne, haka suka yadda da shi, amma ga halin da suke ciki na jarrabawa. Kuma Allah ya jarrabe su bisa ga imaninsu da Allah. Me za mu iya yi mu taimake su? Ba mu tunanin wannan umurnin Qur'ani ne? Mu duba abin da Allah ya gaya mana ayar da aran ma'aija. Allah ya ce, ha antum ha'ula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah faminkum man yabqal. Ga kunan ana kiran ku, you are being invited to spend in the cause of Allah subhanahu wa ta'ala, to spend for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Faminkum may yabkhal, some of you withhold. A cikin ku akwai wanda suke damke hannu ba sa taimakawa. Wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsi. Allah says whoever withholds, he does so against himself. Wallahu al-ghaniyyu, Allah is rich, is extremely rich. Wa antumul fuqara, you are the paupers, you are the poor. Wa in tatawallaw, if you turn away, you run away, you are not ready to make sacrifice to support Islam and support Muslims, yastabdil qauman ghayrakum, Allah subhanahu wa ta'ala will subdue you, Allah will completely eliminate you. and replace you with another generation, another caliber of people that will never be like you again. Allah yace idan ba za mu taimaki addini ba, Allah zai gusar da mu kuma zai kawo wanda za su taimaka wa addinin sa. Waɗannan ga halin da ƴan uwa suke ciki, mutum 45,000 a ce babu iyayen da za su dauki nauyin su. Ba ka ganin wannan wata jarraba ne mai nauyi akan mu? Ba su da ɗan uwa a yanzu sai ni da kai, suna nan yawo suke, ba makaranta, ba abinci, babu abun da za a ci a cikin wannan halin kaskanci din. Amma kaddara kanka in zaka fahimci abin, a ce ga ɗanka da ka sani, kaddara mai shekara 4 ko 5, a ce yau ka waye gari, babu uwa babu uba, ya samu kansa a cikin nasarawa sai yana yawo, ya zaka kaddara? A matsayinka na uba da ka haife shi, ya zaka ji a ce ɗanka ne a wannan hali din? A ce ɗanka ne a wannan hali, ka kaddara da kanka ɗan da ka haifa shekaransa 6, kaddara gashi nan a cikin jeji yana yawo. Allah yace fa shi mawadaci ne, in ba za mu taimaka ba, yastabdil qauman ghayrakum, Allah yace zai iya replacing dinmu da wata al'umma, and they will never be like us again, ba za su taba zama irin mu ba. Dukiyar da Allah ya bamu amana ne, akwai al'amuran da yafi karfin mu mu yi sai gwamnati, akwai abin da yafi karfin gwamnati kuma sai mu mun taimaka. Kowa akwai gudumar da zai bayar, kuskure ne mu ki taimaka ƴan uwan mu don hukuma za ta yi, kuma kuskure ne hukuma ta ki yi don me, don tana tsammanin mu za mu yi. A taimakon al'umma wajibi ne a ɗaiɗaikun mu yi individually, kuma a matsayinmu na ƙungiyoyi mu yi, a matsayinmu na committees mu yi, haka kuma hukuma dole sai ta taimaka. Ga dai halin da 'yan uwa suke ciki, ina fatan za a yi ƙoƙarin circulating wannan report, duk mai karantawa ya yi ƙoƙari ya karanta, ya ga abin al'ajabi da ke ciki halin da musulmai 'yan uwanmu ke rayuwa. Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu wani lafiya. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya bada mafita. Ƙarƙashin wannan ina bada shawari ga gare mu gaba ɗaya. Mu yi ƙoƙari mu ga wani irin gudumawa za mu bayar don takaita musu pain da suke ciki. Ba za mu iya gusarwa ba. Duk wanda aka ce ya rasa uwa da uba, in dai ba iyayen ka dace ba abin da za ka masa. Wannan kawai ɗan wani raɗaɗin ake buƙata a rage. Wani ƙoƙari za mu yi? Mu ga mun rage wa ɗan uwanmu musulmai wannan raɗaɗi din. Wani gudumawa za mu bayar mu taimaki addini ta ɓangaren da za mu rage musu raɗaɗi din? Wannan fa shine asalin a karanta Qur'ani ayi aiki da shi. Ga ayoyin ciyarwa fi sabilillah daga suratul a'la zuwa minal jannati wan nas, akalla za ka ga wajaje akalla guda 7 a cikin izu ɗayan nan da Allah ya magana akan ciyarwa don neman yardarsa, ko a taimaki miskinai, ko a taimaki marayu, ko kuma a bayyana darajar ciyarwa fi sabilillah. Muna karanta Qur'ani daga sabbi ismi rabbikal a'la zuwa minal jannati wan nas, ina da kusan gidan kowa akwai shi. Ko da wannan ka tsaya za mu fahimci taimakawa 'yan uwanmu wajibi ne a kanmu, mu rage musu raɗaɗin halin da suke ciki, wajibi ne a kanmu. Allah ya ba mu ikon yi. Wannan shi ne aiki da Ƙur'ani. Idan ba mu yi aiki da Ƙur'ani ba, kuma me zai faru da shi? Tambayar da za mu yi wa kanmu yau, kaddara muna karanta Ƙur'anin, ga 'yan uwanmu a wani hali, ba za mu taimake su ba kawai mun zauna mun karanta Ƙur'ani, mun yi tafsirin Ƙur'ani mun watse, ba ka zaton cewa kuma akwai jarrabawa gaba gare mu nan gaba? Akwai hadisi wanda yake asali mauqufi ne, wanda yake riwaya na Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, ya zo cikin littafin Imam Ad-Darimi rahmatullahi alayhi, hadisi na 3209. Abdullah ibn Mas'ud, Allah ya kara masa yadda, shi ya hakaito magana akan al'ummar da ba su aiki da Qur'ani. Shaykhul Islam rahmatullahi alayhi cikin Majmu'ul Fatawa juz'i na 3 shafi na 198 yace wannan maganar Ibn Mas'ud din ba kokonto daga bakin Annabi tsira da aminci, sabbata a gare shi yaji maganar yake gaya mana, bi ma'ana sai a ce mauquf sarihan amma marfu hukuman, wato hukuncin maganar kamar Annabi tsira da aminci, sabbata a gare shi ne fada, saboda babu possibility na opinion din nan arme shiga cikin magana din. Ibn Mas'ud, Allah ya kara masa yadda, yace la yusrayanna 'alal qur'ani dhata layla فلا يترك آية في مصحف ولا في قلب أحد إلا رفعت. النبي صلى الله عليه وسلم سبت أغريش يفتع كميدة ابن مسؤول يكاو بساقة مقدر الشيخ الإسلام رحمه الله يتي إيا إشارة زواء قد شوى النبي نفداه كنشنسا يتي وانا أبو ذي زواء قرآني أداري متعني سنة بتشي kawai a dare an kwanta bacci irin bayan isha ko sha da na dare, gabanin asuba sai wani abu ya zo Qur'ani a dare. Fala yuturak ayatun, Allah ba zai bar aya guda ɗaya ba fi mushafin da ke rubuce a jikin takarda, wala fi qalbi ahadin, kuma ba za a bar aya ɗaya da ke haddace a kirjin wani ba, illa rufi'at, face Allah ya ɗauke gaba ɗaya. Akwai ranar da za a waye gari, duk ayar da aka rubuta in dai ta Qur'ani ne a cikin Qur'ani a rubuce, ko a wani littafi aka rubuta in dai Qur'ani ake nufi. Ibn Mas'ud, Allah ya kara masa yadda, ya ce Allah zai ɗauke kayansa. a wani lokaci, lokacin da ake karanta Qur'ani ake fassara ba aiki da shi. This is a hadith which has been reported by Ibn Mas'ud, may Allah have mercy on him, one of the leading companions in the field of Quran. He said, which has been reported by Imam Ad-Darimi, may Allah have mercy on him, number 3209, in which Ibn Mas'ud said, لَيُسْرَيَنَّ عَلَى الْقُرْآنِ ذَاتَ لَيْلًا, something horrible will come to the Quran at night. Something that is very horrible will come to the Quran at night. فَلَا يُتُرَكْ آيَةٌ فِي مُصْحَفٍ, no verse will be left, neither written in a book or which has been memorized in our heart, except that it will be taken away automatically. Meaning that whenever people read the book of Allah subhanahu wa ta'ala and they engage in its interpretation without implementing the teachings of the Quran, then definitely a time will come that Allah subhanahu wa ta'ala will divinely take away this Quran from us. Whatever you think that is written in the Quran will be taken away. And whatever you feel that you memorize by heart, like Surah Al-Fatiha, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ, all these chapters, whatever you read, or rather you memorize by heart, will be taken away from you. Why? Because Allah subhanahu wa ta'ala revealed His book for us to learn, understand its commands, and implement its teachings. As long as these three conditions are not fulfilled, then definitely Allah subhanahu wa ta'ala will divinely take away His book from us. A cikin wani athar da Ibn Mas'ud, Allah ya kara masa yadda ya kara kawo a cikin littafin Imam Ad-Darimi rahimahullah na 3209, annabi tsira da aminci sabbata a gare shi kamar yadda Ibn Mas'ud ya faɗa, ya ba su umarni da cewa akthiru tilawatal qur'ani qabla an yurfa, ku yawaita karanta qur'ani gabanin a dauke shi. Recite the Qur'an before it is taken away from you, haka annabi ya gaya musu. Suka ce hadhihi almasahif turfa fa kayfa bima fi sudurir rijal, we understand that these copies of the Qur'an will be taken away from us. This is understandable because it's something that is written. But what of فَكَيْفَ بِمَا فِي سُدُورِ الرِّجَالِ, what can you say about the Quran that we memorize by heart? Then Ibn Mas'ud, may Allah be pleased with him, said, suka ce mai zaka ce akan Qur'anin da muka haddace shi a kirazanmu, ai in an dauke wannan Qur'ani da yake rubuce za a fahimta, amma akwai wanda sun haddace Qur'ani, akwai aran momiya za a yi da su. Yace yusra bihi al-layla, something horrible will come to the Quran at night and will take it away from us. And he said again, فَيُسْبِحُونَ مِنْهُ فُقَرَى, zamu waye gari da sake babu wani wanda ya san koda kalma daya Qur'ani. فَيُسْبِحُونَ مِنْهُ فُقَرَى, they will wake up in the morning without recalling even a single word from the book of Allah subhanahu wa ta'ala. وَيَنْسَوْنَ, فَيُسْبِحُونَ مِنْهُ فُقَرَى, وَيَنْسَوْنَ قَوْلَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ, and immediately they will forget this phrase, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. No one will remember this phrase, meaning there is no deity deserves to be worshipped but Allah. No one will recall this phrase, La ilaha illallah. وَيَقَعُونَ فِي قَوْلِ الْجَاهِلِيَّةِ وَأَشْعَارِهِمْ, mutane za su manta kalmar shahada, duk duniya za a waye gari ba mai tuna La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. وَيَقَعُونَ فِي قَوْلِ الْجَاهِلِيَّةِ وَأَشْعَارِهِمْ, yace mutane za su zama sun shagalta da karatun maganganun jahiliya da waƙoƙin jahiliya. People will engage in the sayings of jahiliya and reciting and memorizing their poetry. Za a waye gari ba a tuna Qur'ani, kawai sai dai a karanta waƙen jahiliya da kuma maganganun jahiliya. Yanzu time da muke bawa novels ake karantawa da sauran takardu da kalle-kalle, ana bawa Qur'ani haka. Akwai gidan mutumin da babu TV kallo, kuma TV nan awa nawa yake akan tashan Qur'ani? Mu ga yau kanmu gaskiya, awa nawa yake ana jin Qur'ani da shi? Tashoshin me da me ake kallo? Takardun da ke gidanka guda nawa ne na addini, guda nawa ne na duniya, guda nawa ne daga cikin su har karshe babu kala Allahu kala rasulullahi? Kai ka tambaye kanka, ni in tambaye kaina, nawa ne suka dauki sakon Allah subhanahu wa ta'ala? Yace wa zalika hina yaqau alaihim qaulullah wannan shine lokacin da maganar Allah ke tabbata a kansu a ramma cikin suratul namli aya ta 58 qur'ani yace
wa idha waqa'al qawlu alaihim akhrajna
idza waqa'a alqawlu alayhim Allah yace idan maganar mu ta tabbata akan su akhrajna lakum dabbatan min al-ardi zamu fitar musu da wata dabba daga cikin kasa to kallimuhum tana musu magana cewa lalle mutane ba su da yaqini da Allah saboda Allah yace su sun ki Allah yace su bari sun ki bari abinda wannan ke nuna mana as long as muna tare da qur'ani muna karanta muna fassara ba mu aiki da shi so it is an indication that Quran will disappear duk lokacin da jama'a kaiki da Quran yayi karanci probability na cewa Allah subhanahu wata'ala zai dauke littafin sa shike kara tabbatuwa akan mu don haka Qur'ani an saukar da shi ne don mu karanta mu yi aiki da shi look at abinda Nana Aisha take fada a cikin hadisin Bukhari aka ce mata menene dabi'un manzon Allah tace kana khuluquhul Qur'an Aisha may Allah be pleased with her was asked about the behavior, about the moral uprightness of our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Then she said, his behavior is the Quran. Like the Quran is talking to you theoretically, while the Prophet had implemented all the teachings of the Quran practically. Muna fahimtan wannan wato dabi'un annabi shine qur'ani duk abin da Allah yace ai a qur'ani yayi abin da yace a bari ya bari shikenan kawai dabi'un sa shine qur'ani to haka ake bukatan musulmi ya fatanta ko ba za ka yadda ba to dole zama idan mutun ya gamu ya san lalle wannan mutane da suka yi imani da qur'ani akalla ko ba za mu yi implementing dukkan teachings na qur'ani ba to mu yi kokari ya zama dukkan umurni na wajibi mun bi shi dukkan hani da aka ce haramun ne mun nisance shi amma baka kunyar ka tsaya gaba ga Allah ka karanta aya Allah ya ce haramun ne ka aikata ka karanta aya ya ce wajibi ne kuma baka yi ba baka tuna abin da zai faru Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ana tunatar da shi baitocin da ke maganar tsayawa gaba ga Allah za a tambayi mutum aikin sa da kuma ya saba wa maganar sa sai fashe da kuka idza ma qala li rabbi amastahayta ta'sini wa tukhfi adh-dhanba an khalqi wa bil isyani ta'tini fa kayfa ujibu ya waihi wa man da sawfa yahmini usalli an-nafsa bil amali min hin ila hin wa ansa ma wara ad-dahr madha kana yakfini كأني قد ضمنت العيش ليس الموت يأتيني وجاءت صخرة الموت الشديدة من سيحميني نظرت إلى الوجوه أليس منهم من سيفديني سأسأل ما الذي قدمت في دنياي ينجيني فكيف إجابتي من بعد ما فرقت في ديني الله ذي تأيد قوات كمو يتنبيا شم غنغنونك سنداتي دعيكنك Allah zai tambaye ni zai tambaye ka maganganun mu sun dace da aikin mu ana karanta Imam Ahmad Imam Ahli Sunnati wal Jamaa rahimahullah sai fashe da kuka tsayawa da zamu yi gaba ga Allah ya tafi zama qala li rabbi amastahayta ta'sini baka jin kunya kake saba mini wa tukhfi adh-dhanba an khalqi wa bil isyani ta'tini kana koye zunubi daga halittu kuma gashi ka zo gabana da su yace fa kaifa ujibu ya waihi taya zan bawa Allah amsa ومن ذا سوف يحميني كما وعد يذو غبا الله يا كاري ني بروتكتين دينا اصلي النفس بالامال من حين الى حين راي انا تشكاوا ده بورته بورته كاني قد ضمنت العيش ليس الموت ياتيني متين يي تبوري ا رايوا كمان ما زي متو با كلن بلان دين دنيا با اتنانين مي اكي بلانين دال لاهيره وجاءت صخره الموت الشديده من سيحميني نظرت الى الوجوه أليس منكم من سيفديني سأسأل ما الذي قدمت في دنياي ينجيني ذا تنبئ متن ابن دي ا دنيا شي زي كوبتار دشي duk aikin da muke a nan duniya gobe kiyama za a tambaye mu akai annasu tabki ala dunya wa qad alimat anna salamata fiha tarku ma fiha la dara lil mar'i ba'da al maut yaskunuha illa allati kana qabla al maut yabniha fa in banaha bi khairin taba maskanuha wa in banaha bi sharrin khaba baniha amwaluna li dhawil mirath najma'uha dukiya duk da ka tara magada ne kuma al umma nawa akai ta wuce kaman ba aita ba a duniya abinda fa muka yi na alkhairi shine ribar mu, abinda muka yi aiki da shi na Qur'ani shine ribar ilimi. Amma Qur'anin ma da aka karanta ba yi aiki da shi ba, ya zama hujja a kanka ne, ba hujja gare ka ba, saboda alqur'anu hujjatun laka aw alayk, kamar da hadisin Bukhari fada, Qur'ani hujja ne ga mutum ko ga kansa. Allah subhanahu wa ta'ala ya sa Qur'ani ya zama hujja gare mu, ba hujja akan mu ba. Allah ya ba mu ikon aiki da abinda Qur'ani yake karantar da mu. Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu gudu tare, mu tsira tare, mu shiga aljanna tare. Nasiha ta gare mu, mu shagaltar da gidanmu da Qur'ani. Ya zama a television akwai kanawat al-fada'iyya na Qur'ani, tashoshi wanda Qur'ani ne. Qur'ani ya rika tashi a gidajenmu, ƴaƴanmu su saba jin Qur'ani. Na daya, na biyu, mu dage da sanya Qur'ani koda a cikin mota muna sauraro. Na uku, mu shagaltu da sanin ma'anan Qur'ani, fassaran da aka fassara mu rika sauraron fassaran Qur'ani. A kullum mu dage mu ga mun dauki umurni guda daya na Qur'ani, mun yi aiki da shi hani guda daya mun nisanta. Idan ba mu samu iko ba, a kullum ya zama imma mun bi umurni daya, in ba mu samu iko ba to mun nisanci hani guda daya. Saboda bin umurni da'a ne zuwa ga Allah, nisantan sabon Allah ma biyayya ne zuwa gare shi. So kana kusantan Allah ta bangaren da ka bi umurnin sa ko ka nisanci sabon sa. Al-imanu yazidu bita'a wa yanqusu bil ma'siya. Imani yana karuwa ne da bin Allah, kuma yana raguwa da sabon Allah. So in ka kara bin Allah, yana kara imanin ka. In ka nisanci sabon Allah, cikin taimakon Allah subhanahu wataala, wannan ma yana kara imani. Mu dage ya zama a wannan lokaci muna aiki da Qur'ani. In ba haka ba, akwai high probability na Allah subhanahu wataala zai iya dauke Qur'anin sa, zai dauke littafin sa ya bar mu. Kaddara rayuwar da aka yi yau babu Qur'ani, yaya za a yi? Kaddara a rayuwa ce duk duniya ba mai tuna la ilaha illallah, ayyu hayatin hadhihi. Wace irin rayuwa ce duk duniya ba mai tuna la ilaha illallah? Wace irin rayuwa za mu yi? Wajibi mu bi Allah subhanahu wa ta'ala. Qur'ani da muka yi tafsiri a Ramadana, hikimar yin tafsiri da yasa na zo ne a nan, ba na fassara Qur'ani ne da manufar ni da ku kawai mu ji ma'anarsa ba. Manufar yi din shine ni da ku mu yi aiki da abinda Qur'ani yake gaya mana. Wannan shine manufar fassara Qur'ani, ni da ku mu yi aiki da shi. So idan mun yi aiki muka fahimci cewa muna aiki da Qur'ani, to alhamdulillah. Yana faranta mun rai a kwanakin nan tafsirin maza da mata, a kullun sai an samu takarda akalla na mutum biyu ko uku da za su bayyana cewa wallahi malam, zuwa darasin da muke ya canja mu, muna jin muna ƙara son Allah, muna ƙara fahimtar addini, ko mun daina wani sabon Allah, ko kuma biyayyar mu ga Allah ta ƙaru. Wannan akwai alaman alkhairi. Amma ba ga mutum ɗaya ko biyu ko uku ko talatin ko ɗari ake bukata ba. Dukkan adadin jama'ar da ke zuwa nan, da ni da ku da ni da nake fassarawa, da aran ma da ke ja, da ku da kuke zaune, burinmu shine zama alaƙar mu da Allah ta ƙara kyautatuwa. Dalilin wannan shagaltuwa da Qur'ani da muka yi a wannan masallaci da, wajibi ne zama kusancinmu da Allah na bin umarni ya ƙaru, nisantan haninsa ya ƙaru. To wannan shine mun ci ribar tafsiri. Amma in muka fassara babu aiki da shi, to kuma Qur'ani ya zama hujja akan mu. Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu daga wannan. Baya ga wannan, ina aiki da wannan dama da Allah ya bamu ikon zama kwana 27 a nan masallaci muna tafsirin Qur'ani. Ina godiya ga Allah, alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. Allah godiya da yabo sun tabbata ga Allah, wanda da ni'imarsa ne dukkan ababe masu kyau suke tabbata. Mun gode wa Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah fil ula wal akhira. Muna godiya ga Allah a farko da ƙarshe, kullum muna cikin godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mun gode maka, Allah mun gode maka, Allah mun gode maka, muna yabo zuwa gare ka. Allah ka mana gyaɗa dogon mu aiki da Qur'ani. Na biyu, ina aiki da wannan dama, ina godiya zuwa ga shuwagabannin wannan masallaci na An-Nur. Allah ya saka musu da gidan aljanna, da ICICE su ma Allah ya biya su da gidan aljanna. Duka dai kusan abu ɗaya ne ni a wurina, saboda yadda suka dage da ganin an shirya tafsiri ya gudana cikin taimakon Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ya biya su da gidan aljanna. Ina godiya gare su saboda hadithi na Abu Dawud rahimahullah, gaji a cikin sahiha, fala yashkurullaha man la yashkurun nasa, wanda baya godewa mutane to baya godewa Allah. Abinda ke tabbatar da muna godewa Allah shine mu zama masu godiya zuwa ga ƴan uwanmu mutane. Gaba na gaba na uku, ina ƙara godiya zuwa ga mutane da dama a jihohi da yawa da suka dauki nauyin wannan tafsiri, suke sa a kafafen watsa labarai. Akalla a yau labarin da nake da shi, wanda yake cikin record, akalla kafafen watsa labarai guda 23 suke sanya wannan tafsiri ko na sauraro ko na kallo, kuma dukkanin su bayan Allah ne suka dauki nauyi, masallaci ma ta dauki daya, amma bayan Allah ne a jihohi da dama, jihar Gombe, jihar Bauchi, jihar Kano, Kaduna, nan Abuja, Sunna TV da makamantansu, duk wanda ya taimaka da daukan wannan nauyi Allah ya tsunduma shi a gidan aljanna. Wasu ma sun dauka a jihohin da ba nasu bane, duka Allah ya biya su da gidan aljanna, saboda dabi'ar mutum jiharsa zai kai. Amma wasu ma ba jiha su ba sun kai, kamar wanda ya dauki na Jigawa, dan Kano ne ya saka a Jigawa, saboda yace ya ga tafsirin a Kano kadai akwai media takwas da ke sawa, to kula ga wannan sai ce bari ya kai Jigawa ya saka. To kaga wannan shine imani, ba dole sai garin mu ba, duk inda ake bukata bari na isar da sakon Allah subhanahu wa ta'ala. Kuma addallu alal khairi ka fa'ilihi, wanda ke nuna aikin alkhairi ayi kaman wanda ya aikata ne. Wadanda suka taimaka da dukiyoyin su, duk wanda ya sanya naira dai a cikin wannan hidima, muna roƙon Allah ya tsunduma shi a firdausi. Na biyu, kafafen watsa labaran da suka yi dattaku, su ma suka yi ta kokarin ƙirƙirar tafsiran, Allah ya biya su da mafi alkhairin sakamako. A ɗan uwa da suke zuwa nan suke recording darussa da ake yi, wasu sun bar jihohi, wasu sun daga Kano, daga Bauchi, suka zo suka zauna gaba ɗaya Ramadana ba su ga iyalansu ba, suna tare da mu a wannan wuri kawai don su riƙa recording, suna isar da sako zuwa ga al'umma. Allah ya biya su su ma da gidan aljanna gaba ɗaya. A karatun nan, idan babu waɗanda suke organizing, jami'an tsaro tun daga gate, kula da mai shiga da mai fita, da karatun ba zai yi ba. Muna ciki muna karatu, wani yana bakin gate tun da aka fara, aka kammala yana gadi, kuma ya zo shi yake kula da mu, yake kula da motocinmu da lafiyarmu, amma a haka ma wani ya bata masa rai, kuma shi da kansa ya ce ka yi hakuri, aikinku muke a nan. Duk wadanda suka taimaka da kula da ababen hawa da security system na wurin, duka Allah subhanahu wa ta'ala ya biya su da gidan aljanna. Ku da kuke zuwa karatun ba zan manta da ku ba, saboda inda babu ku ba za a yi karatun ba. Inda na zo babu kowa, kai ba zan yi ba, dole sai na samu mutum da ya ayi. Idan na zo na zauna ba kowa, ina tafsiri ya zama hauka kuma kenan. To Allah ya kare mu daga hauka. So ana tafsirin saboda zuwan ku ne. To Allah subhanahu wa ta'ala ya kara wa rayuwarku albarka gaba daya, tunda ana yi don ku, kuma ba ku gajiya ba wajen zuwa da kwana 27 akai, babu ranar da zan ce wai na zo wurin nan na ga an ragu. Kullum sai dai kaga jama'a suna karuwa. Muna roƙon Allah, yadda karuwar mu a wajen adadi yayi yawa, muna roƙon Allah ya kara mana kyawawan ayyuka. Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu wanye lafiya. Ina godiya zuwa ga waɗannan gaba ɗaya. Allah ya saka musu da gidan aljanna. Allah ya sa mu gudu tare, mu tsira tare, mu shiga aljanna tare. Magana ta ƙarshe da nake tunatarwa, nayi magana akan zakkan fidda kai, kuma nayi encouraging wannan masallaci in zai a samu wani system da za a riƙa karɓan zakkan fidda kai ɗin, tunda in an karɓa a riƙa kaiwa wuraren da suke da tsananin buƙata, kamar yadda muke bayanin waɗannan wurare. Ina ba su shawarin, ana iya karɓan abinci, ana iya karɓan kuɗi, a iya approximately nawa mutum da ya zai kama. A ƙa'ida in ka ba da kuɗin za a sai abincin ne. Malamai suka ce in a sai abinci ne ya halatta, ga fatawar cikin Sharhul Mumti ala Zadul Mustaq ne, ga ta cikin littafin Lajnatu Da'ima lil Bawsin ilmiya, kamar yadda muka yi bayani. Amma a karɓi kuɗin a ba da kuɗi bai yi ba, sai dai kawai wakilai ne su karɓi kuɗi su sai abinci su bayar, to anan yayi. Amma a karɓi kuɗi a ba mabukaci kuɗi bai yi ba, sai dai aka ba mabukaci sai ya sayar, don kuɗin yake bukata, kuma shi ma bai yi laifi ba. In aka ba shi ya sayar daidai ne a shari'a, saboda akwai wanda magani yake bukata ba ma abincin ba, abincin ana ba shi amma bai da magani da zai sha, to ya halatta a yi wannan. So kula ga wannan, sai mu ga yadda za mu taimaka. An ce mun daga gate din masallaci, bisa ga maganar da muka yi an bude tsari, tun daga gate mutum ya zo zai tambaya akwai inda zai iya ba da payment. Wannan duk rayuwar da muka yi a Turai haka ake, kawai za ka zo da ATM card ne ka saka, iyalanka nawa ne mutum bakwai, kawai sai a cire kuɗin a cikin account. Waɗanda suka cire za su sayi abinci a Turai, babu wanda ke bukata suke gani, mabukatan sun yi karanci, sai a ɗauki abincin a kai Palestine ne, a kai Somalia ne, haka ake raba abincin. To dole ya zama mu ma muna da wannan ci gaba da tsari din wajen wannan taimako din. Na biyu, maganar da na yi, ina faɗaitar da wannan masallaci cewa a ƙara samun tsari na gaggawa da za a iya samun taimako da za a aika na IDP sun nan, tunda na san masallacin suna kokari, Allah ya biya su da gidan aljanna. Amma mu ma sai mu yi yunkuri a cikin gaggawa, gabanin Ramadan din nan ya kare, muna so mu ga wani tsari ta waɗanne hanyoyi wanda yake bukatan ba da gudunmawa na gaggawa zai bayar. Akwai bukatan magani a camp din, babu ruwan sha wani lokaci, portable drinking water babu. Daga nan masallaci suka dauki wakilai da al'umma, aka tafi har can aka je aka fara gyara borehole, ga sunan sun lalace babu. Kaga duka kokari ne na al'umma, daga nan suke zuwa suke gyarawa. Aka dauko dan indi aka rufe da shi har Bama ko kuma wasu garuruwa na Borno, ana gyaran borehole dan jama'a su samu ruwa. kaga wasu ayyukan ba zai hukuma ta iya yi ba, wajibi ta yi nata, mu ma wajibi mu yi namu, kuma duk wanda ya aljannar kansa yake nema, babu wanda za ba aljanna ya baka, in an ban ba zan baka ba, tawace ina kuma roƙon Allah ya bani. Sori ta aljanna babu wanda za ka yi wa kara, kar ka ji wai Allahji wane yayi, to ko yayi fa kai ma sai kai naka, dan ba za ka je filin kiyama a ce masa Allahji wuce aljanna kuma ka bi shi ba, ko ba zai ma san kana wurin ruwansa da kai, abinda kowa abin da yayi nasa ne. To wannan shine wajibi mu tsaya tsayuwar daka mu ga mun taimaka da gaggawa. Ina encouraging a samu tsari, kuma akwai matsala na kiwon lafiya a wurin da dama suna da cututtuka daban-daban, in akwai likitoci da suke ready su taimaka is good, ya zama akwai wani system da za a samu da gaggawa da za a iya zuwa wurin a taimaka musu da duk abin da muka samu ikon yi. Allah subhanahu wataala ya taimake mu. Ba zan kammala ba, ina addu'a ta alkhairi zuwa ga ɗan uwa da suke halarta wannan karatu kamar yadda na faɗa, ga ɗan uwa nan a nan kusa ina yake ne, architect Abdullah Fain Abdul, Allah ya saka masa da alkhairi. Da hakika tsawon wata Ramadan na yi ta aiki da shi akan harkoki da dama na rayuwa waɗanda ba zan iya yi da kaina ba, yana taimaka, Allah ya biya shi da gidan aljanna. Akwai ɗan uwa Malam Abubakar na wani umma, shi ma ya taimaka matuƙa da gaske, abubuwa da dama na kan iya ba su kuma sukan taimaka su tsaya a kansu, Allah ya biya su da gidan aljanna. Da kuma dukkan jagorori na masallaci, Allah ya biya su da gidan aljanna. Ina ga sai in dakata a wurin sai na ba shi wa gabanin masallaci dama su sa su yi magana, ni dai na kammala da ku a yau insha Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Amin. Adam sai ka ba su je ga insha Allah. Bismillah director, ina kuka bismillah director. Bismillah. Ya wajen zama director, ai na za ka zauna. Ai yau kai ne Aram man director. Assalamu alaikum.